Father, here we are before your holy throne. Let your ear be attentive to our cry for mercy, O Lord. O Father, to our cry for mercy. Yeah.
Ubangiji, gamwaga banka, munaro konka ya ubangiji, kabamuganiwa. Ubangiji, gamwaga banka, munaro konka ya ubangiji, kabamuganiwa. Ubangiji,
here we are before you, Lord.
Have mercy on us and forgive us.
Yesu yayi dazamu falka fa daga bachi yo mi yo rayu wa dazamo abin soro yo chiking down kwa ikilisi ya babu kauna seika bamu kete ikulunde chuna mbaba yare yan uwa satanza basa shiri makopchi de makopchi kulum seyi fada pastochi elders de membo bi seika ba tumse ya ine yanwa nzamu chigaba yan uwa idan muna sofa muchigaba dole muzama nso daga unafa mukuma hada kachin kome muzam sadaya mugirma mako wapanda nuna waria inda mwenye haka zamu jidadi rajua kuma suna ubangiji zaisa muda ukaka shetang kam omshi zeji ada kunaba
ubangiji, ubangiji gamu aga banka munaro konka ya ubangiji kabamu ganewa ubangiji, ubangiji gamu aga banka munaro konka ya ubangiji kabamu ganewa ubangiji, ubangiji
here we are before you, Lord.
Have mercy on us and forgive us.
Dankana da kudi fada kai za a ji domin kome ka fada mumuna kome kyau ba mu ce gala sai da koyon baya mu chabi dan baka da fuck you ko sisi dan uwana ai sunanka sorry domin ba mu zuwa kunka belle ka fada ar a ji kana kwa badaya duk duniya sai su sani ga neman aiki makaranta wai sai ga musu bai ko ba su kade ba arren sai wa kan anya ma idan baka bada ba sai su baka ka a gefe fa ga yan siyasa su manta da talakawa sai hula kan talakawa suke ta yi su manta da cewa talakawa ne suka zabe su ba su so nte makawa sai da su a kansu to ga shawara yanuwa zuwa gare mu a cikin duk abinda zamu ciki rayuwar mu mu tuna da cewa mutuwa rigan kowa ne kuma babu wanda ya san rana ko saba kuma babu wanda ya san rana ko saba
bangiji, bangiji gamu aga banka munaro konka ya ubangiji kabamu ganewa ubangiji, ubangiji gamu aga banka munaro konka ya ubangiji kabamu ganewa ubangiji, ubangiji
here we are before you, Lord.
Have mercy on us and forgive.